Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manzumatu Abi Ishaq al-Ilbiri. Wannan manzuma ta shahara da Ta'iyatu Abi Ishaq al-Ilbiri. Abinda ake nufi da ta'iyya shine ayi kasida. Ko wani baiti ya kare da harafin ta'un. To wannan shi ake nufi da ta'iyya. In ka duba ko wani baiti ƙarshen sa akwai ta. Eh? Ta kakka kula da alif na ƙarshe. A'a. Harafi mai wasali shi za ake kula da shi. To shi yasa aka kira ta da ta'iyya, batta, anta, batta ila akhirihi, zaka ga ta. To saboda tahuwar wannan ta'un ƙarshen ko wani baiti shi yasa aka kira ta da ta'iyya. Abin jinginawa ga harafin ta'un. Wanda ya rubuta ta Abu Ishaq, baban Ishaq, Ibrahim ibn Mas'ud al-Ilbiri. Sunan saki. To yace tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsaka dhata khidrin abatta talaka hal akyasu batta tanamu ad-dahra wayhaka fi gatiqin biha hatta idha mittan tabahta fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. To malam yace tafuttu fu'adaka al-ayyamu, ga ya can gaba al-ayyamu kwanuka, tafuttu sun kariya, sun kalle, sun kakkariya fu'adaka zuciyarka. Zaka ga lokacin da aka haife mutum, lokacin da yana matashi zaka ganshi karfansa, amma yau da gobe yau da gobe in shekaru suka yi mai yawa an ka ce ya kai 70 80 90 sai ka gami zuciyarsa ma ta kare. Sai kaga zuciya ta ba irin tada bace. To shine al-ayyamu kwanaki tafuttu sun kariya, ko ka ce sun raunana. Sun raunana fu'adaka zuciyarka. Fattan matukar raunanawa, maf'ulun ne bihi mutlaq, maf'ulun mutlaq, ma'ana sun kwanaki sun raunana zuciyarka matukar raunanawa. Sai yace watan hitu jismaka as-sa'atu, ga hican awoyi jam'u sa'atin awa, shi ma dai duk ana nufin lokuta. To watan hitu su kuma sun feke jismaka jikinka, idan ka san ka sare za ka heke alƙalami. To haka kwanaki za su zo su yi ta hiƙan jikinka. In jikinka na da ni'ima sai ka ga fatan tana tamukewa, in kana da ma girman jiki haka sai ka ga jikin yana bushewa, ko? To shine tanhitu. Annahatu shine a feke abu. Yadda ka san ka sa riga har ta kode. To as-sa'atu awoyi watan hitu sun feke jismaka jikinka na hata matukar matukar fekewa. To sai ya ce wal almanun mutuwa wata da uka kullun tana kiranka. Du'a as-sidiqin kuma kira na gaskiya. Ba na yaudara ba. Alaka saurara ya sahi, ya kai abokina. Asalinsa ya sahibi ne. To dama ya halatta a wajen nida'i a shafe abin ana kiransa da at-tarhimu.
ala ya sahi ka saurara ya kai abokina mutuwa ita ta za ta ce mai haka wai ba can ya ce wata da uka ba almanunu mutuwa wata da uka tana kiran ka du'a asidikin kira na gaskiya to me kiran da mutuwa ta kai ma tana cewa ala ka saurara ya sahi ya kai abokina ni mutuwa anta uridu kai wani ke nufin dauka anta kai ba wani ba shine lokacin da kwanaki sun hakari eh kai nike nufi ba wani ba saboda haka yau bambarin ka sai ka ji dai ayi sanarwa wani ya mutu sai ya ce araka mutuwar za ta ce da shi araka ina ganin ka tuhibbu irsan kana son amaryarka baka son rabuwa da ita kila zaba angona yayi amarya to ina ganin ka kai kana son amaryarka za ta khidirin ma'abuciya sitira wanda anka killace cikin gida ko ina ba ta zuwa an samu ta sitira shine khidiru sai yace al-akyasu gahe can gaba jam'u kayyis masu hankali abatta talaqaha sun yi ma duniya saki uku shine saki batti sakin da babu komowa ciki batta haqiqanin batti ma'ana haqiqana asalan albatta shine yankewa alqat'u tunda ya gwaigwada uku ne na aure to idan ka sake su gaba dai kaga kai mi ka yanke su to shine battan haqiqanin kacewa masu hankali abatta talaqaha sun yi ma duniya saki batti ma'ana duk yaggwannan na aure sun kakkace su ba ruwan su da duniya sune annabawa da salihan bayi battan haqiqanin yankewa tanamu kana yin bacci addahara tsawon zamani kai kullun bacci kake baka bautan Allah wai haka kai chonka fi gatidin shine tanamu addahara tanamu addahara fi gatidin kana yin bacci tsawon zamani fi gatidin a cikin gengedi mutun na bacci yana dan gengeda yana hansari to shine gatsit wai haka kai chonka kai ba kada aiki sai bacci to shine fi gatsitin biha dangane da gengedi ko kuma bacci mai nauyi wanda sai an gengeda biha dangane da duniya yace hatta kana nan haka cikin bacci kwatsam har idza mitta sai lokacin da kan mutu in tabahata lokacin nan zaka falka daga bacci kuma falkawan ba ta da wani amfani don babu wurin gyarawa fa kam zayyawa zakai an takai makhdu'un ka zamo abin yaudara da duniya saboda ta rude ka ka dauka wurin tabbata na kawai sai ka bi ma duniya sai ga ya tazo ta sake ka wa hatta har sai da ko mutuwar ta zo ta raba ka da duniyar mata har zuwa yaushe ne la tarawi bazaka kwatso ba bazaka hanu ba anha daga barin duniyar nan wai har zuwa yaushe bazaka kwatsa kanka ba bazaka tsawatar da kanka ba anha daga barin duniya wa hatta sai yaushe to masha Allah